إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ga watan safar hijira maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid Umar ibn al-Khattab inda muka saba haduwa din ransu a tsakanin magarba da isha haka yau ma Allah kaddara haduwar mu a karatun wannan littafi at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala ya ikhtisarin shi daga Sahihul Bukhari wanda Imam Az-Zabidi an aje shi 813 ya rasu 813 Allah subhanahu wa ta'ala ya saka shi da rahama kuma ubangi ya sanya albarka cikin abin da zamu karanta na wannan littafi hadisi na nawa zamu tashi na action kita anya kwa kitabul ilmi go wani hadisi za ta shi na to karanta ndi kage na to na wani karanta ndi نعم أوقظ صاحب الحجة كاسيات في الدنيا نعم منكر تحديثنا ابن عباس عندي كسام الشيء المشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه ها وجعه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ابن عباس الله قاري الراغريش لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه يجي ألوكة انت تمترمع كيسا لارتان تسأل انت أبريش قال هما يجي ائتوني بكتاب خزومن دواتتكر أكتب لكم كتابا دزار ربوتا مكوانا أبير ربوتو لا تضلوا بعده وان باين شي بزي زمانتو كومطا با فقال عمر رضي الله عنه سيدنا عمر الله قاري را غري شي سيتي ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع النبي صلى الله عليه وسلم رش الله يا تي چوتا تي تصننتا غري شي ترن جايي شي وعندنا كتاب الله سبب ده وجن مو ايدي اكوي لتافين الله حسبنا qur'ani ya isar mana komi fahtalafu a lokacin sai suka samu sabani wasu suka ce ashe a kawo wasu kuma kenan suka dogara amsa wannan magana din wa kasuran lagat a lokacin kuma sai daga murya sai yawaitu faƙala sallallahu alaihi wasallam yamma ke ce umu anni ku tashi daga gare ni warayin bagai inda tanazu bai da cewa yin jayayya abuna sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari asalin littafin ya fitar da shi a kitabul magazi babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam wafati baban da yayi nuni abusa rashin lahiyar ma'aiki da barin shi duniya kenan ga irin yanda rashin lahiya ta tsananta ga manzon sallallahu alaihi wasallam har ya kai wannan yanayi a kitabul jihad ya kashi babun halin tashfa ila ahlil zimma za iya neman magani ga ahlil zimma haka kuma a babu ikhrajil yahudi min jaziratil arab fitar da yahudawa daga tsibirin larabawa sai kuma qaulil marid umu anni mara lahiya da zai ce ma kenan wanda suke gun shi ku tashi ku bar guna dan saboda ya samu kenan ya samu kwanciyar hankali kenan dan mara lahiya mutane suna daga murya wajen shi sai ce ku tashi ku bar guri na wannan ba wulakanci bane ba laifi bane ba la'alla dan ya samu hutu dan ya samu barci dan ya samu kaza duka wannan bai daga abin da yake wulakanci sai kashi ana haka kitabul i'tisam sai kashi babu karahiyatul khilaf karhancin sabani saboda kaga sabani sharri ne saboda sabani da aka samu da kuma daga sauti aka daukake ma yaushe ne hakikanin daren lailatul qadr wannan hadisi yana daga hadisin da masu cuta a cikin zukata suka dinga amfani da shi wajen cin mutuncin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗanda zukatansu yake da cuta su dama a kowane lokaci waɗanda fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha suna dinga bibiyar abubuwan da suke shubha abubuwan da suke da rikitarwa Abdullah ibn Abbas in zai karanta wannan hadisi yana cewa innar raziya kullar raziya dukkanin musiba gabaki ɗayan musiba ma hala baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabati wasiyati abin da ya sha makance tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rubuta wannan wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo mu ku rubuta to da yawa hin su fake da wannan magana ta Abdullah ibn Abbas wanda ya ce lalle musiba dukkanin musiba ko kuma hakikanin musiba abin da ya sha makance ma ki sallallahu alaihi wasallam daga rubuta wannan takarda wannan ya nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam cuta ta tsananta gare shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu al-ibtila al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana musassara wani sahabi ya ce ya rasulullahi innaka tu'ak kana zazzabi kai ma yace kware u aku kama yu aku rajulaini min rajulani minku ina musassara amma rubanyin musassarar da ake dora ma mutane guda biyu a cikin saboda haka kaga irin musassara annabi sallallahu alaihi wasallam inda za dora ma farahu la haka kawai kenan naman cikin shi zai iya dahuwa zaka iya dora ruwa ya tafasa tunda kaga linkin masasarar da wani a cikin me yake kenan jikin mu ba zai iya dauka ba to haka ma'aikan Allah Allah subhanahu wataala yake jarabta su da cututtuka irin wannan wannan kenan a zati na annabawan Allah bai daga abin da yake korarre saboda irin abin da yake bujiro ma bil adama bacin rai damuwa rashin lahiya tsanani tsada ta rayuwa to yana faruwa ga annabawan Allah wannan ba naqasu bane a gare su malamai sun yi maganganu dangane da wannan suka ce abu na farko sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da yace kenan sayyidina Umar yace innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam galabahu alwajh rashin lahiya ne rinjaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce anan sayyidina Umar ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da ya kawo wannan takarda ba wai umarni bane na wajibi ba umarni bane na wajibi sai ga kamar cin kawo wannan da akwai tsananta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga yanayin halin da yake ciki na matsananciyar rashin lahiya wannan yasa sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake ce musu abin da ya jayo wannan rashin lahiya ce ta tsananta ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin kuma ba wai naqasu bane ko kuma a rashin bin umarnin ma'aiki bane ga sayyidina Umar kamar yanda ba a zargin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da Amul Hudaybiya shekara ta 6 annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa ya shafe wannan rubutu wanda Suhail ibn Amr yace ban yarda ba cewa Muhammad ya Rasulullah sai dai a shahi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam umarci sayyidina Ali a lokacin yake shahi wa ma yake ci a nuna mun gurin yasa hannun shi mai albarka ya shahi saboda mi wannan ba umarni bane ba wanda yake na wajibi kaga ba za a ce ba nan gurin yaki mishi biyayya kenan akan wannan irin kuma abin da ya faru na umarnin sahabbai cewa su warware haramansu da suka yi a dai ita wannan shekara din to irin wannan yakan faruwa ga abin da ba umarni bane yake nasi bai zo ba akai irin haka nan sahabbai kenan suna aikata wannan shi yasa yace inna nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalaba wajh ma'ana rubuta takarda sai fahimci umarnin ba umarnin wajibi bane ba saboda haka sai yace inda na kitabun ma hasbuna akwai qur'ani littafin Allah ya isar mana suka ce ko kuma ya zamanto abinda nan sarsa yake nufi kenan a kawo takarda rubuta abubuwa na hukunce wanda kuma akwai sacin alqur'ani wanda yake mai girma ko kuma ya zamanto ya rubuta wasiya ta kenan khalifofi waɗanda za su zo bayan shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ud'u li abaki wa akaki yace ma Aisha kirawo mun babanki da dan uwanki saboda la ya tamanna mutamannin kai wani mai guri ya zamanto yayi guri wai abanallahu wa rasuluhu kuma Allah da manzo su kuma sun ki sayyidi na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu saboda haka ko dai ya zama wannan ne ko kuma ya zama kenan abin da ya shafi hukunci hukunci amma dai wannan ba umarni bane na wajibi shi yasa hakan ya faru a ranar Alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar duniya ranar Litinin annabi sallallahu ya samu sassabci bayan nan amma kuma bai ce ba a kawo dai ya rubuta saboda abin kenan ba na wajibi bane da wannan malamai suka ce wata karina ce da take nuna cewa ituni bi kitabin aktubu lakum ku zo min da takarda din rubuta kenan ba umarnin wajibi bane ba ba kuma wani abu bane wanda yake sabo wanda yake kenan tilas sai an rubuta shi yasa inda abu ne na tilas da annabi sallallahu alaihi wasallam sassabci sai ya ce ko zo min da abin da yake rubuta amma kuma daga nan gurin shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qumu anni wala yanbaghi indi tanazu sannan kuma inda abu ne na wajibi fadin sayyidina Umar ce annabi sallallahu alaihi wasallam galaba wajen wannan ba zai hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam zartar da abin da yake wajibi ne na al'umma abin da yake tilasa ne sai an yi to wannan ba zai hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam zartar da wannan koda kuwa yana a wannan yanayi kin sallallahu alaihi wasallam amma sabanin wanda suke yan shi'a da kuma masu neman samawa abubuwa na sama al'umma shakka cikin addini za mu ga wannan ɗaya ne daga hadisan da suke ɗauka da kuma ƙoƙarin kawowa suka cikin sunna ta manzon sallallahu alaihi wasallam amma malamai na musulunci sun bayyana bayani filla-filla dangane da wannan babu wata ƙura tattare da hakan babu wata shubha tattare da hakan babu wani abu wanda yake na rikitarwa kuma fadin sayyidina fadin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa lalle musiba hakikanin musiba abin da ya sha makaci annabi sallallahu alaihi wasallam da rubuta wannan takarda malamai suka ce wannan a iya shi ijtihadin shi a sanin shi wanda kuma ilimin sayyidina Abubakar ya fi kenan da Abdullahi ibn Abbas saboda sayyidina Umar afu saboda shi sayyidina Umar mulham ne sannan kuma mutum ne wanda yake muhaddas wanda kenan ake ma ilhama mutum ne wanda yake ake zantarwa ake mishi ilhama sannan ake sanar da shi wasu abubuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la qad kana fi umamin qablakum muhaddasuna al'ummomin da suka gabace ku akwai waɗansu da ake sanarwa wani al'amari wanda yake oyayye yace law kana fi ummati ahad la kana umar inda al'umma ta da akwai wani daya iri-irin waɗannan to sayyidina Umar wanda har sayyidina Ali yake cewa in kunna lanatahaddas anna malakan yatakallamu ala lisan umar mu sahabbai muna rade-raden mala'ika ne a bakin sayyidina Umar yake magana kaga shi yake da muwafaqat yace law ittakhadhu min maqami ibrahim musalla ina ma da an rike maqami ibrahim musalla sai Allah yace wattakhidhu min maqami ibrahim musalla yace da annabi sallallahu alaihi wasallam an sa shamaki gidan shi saboda kowa ma yana shiga ciki sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da aya wanda zasu altumunna mutan fas'aluhunna min wara'i hijab to haka zamu ga kene yana da muwafaqat sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu nashi wanda zai faɗa abu kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala daga saman bakwai ya sabkar da ayoyi daidai da abin da Sayyidina Umar kenan ya fahimta. Kaga Allah ya cimsa mishi wani abu wanda yake na shari'a wanda Ubangiji zai hukunta sai ya fada abin. Ashe kuma tun fil azal dama Ubangiji ya tsara haka nan abin zai zama. Sai a sabkar da aya daidai da wannan tunanin nashi. To kaga ai ba za ka kwatanta ba da sai da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Kenan wannan shi Abdullahi ibn Abbas a fahimtar shi rashin rubuta wannan wasiƙar musiba ce, babbar musiba. Sayyidina Umar kuma a fahimtar shi rashin rubuta ta shine kenan abin da yake daidai, saboda rubuta ta ba farilla bane ba. Kuma shi ya dace da kenan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai. Saboda inda ra'ayin Abdullahi ibn Abbas ne, da dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki sai ya ce ku kawo mun dai in rubuta. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuma cewa a kawo ba. Kaga kuma ai ba mantawa bai akan wannan. Na'am. Wa alaikum assalam. Na'am. 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 Na'am salasa. Ah, ma'ana a kawo kin ma kenan ya sa a rubuta, ba wai shi ya rubuta da hannun shi ba. Kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kunta tadri mal kitab wal iman wa kuma wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtiluna. Baka zamanto kana rubutawa da hannunka ba, da waɗanda suke mabarnata sun kama mutane shakka cikin addini su ce kenan da gashi ya san kaza, ko kuma yana rubuta kamar yadda suke cewa inna ma yu'allimuhu basharun. Na na'am fa illam tab'al fa ma ballagta risalata. Haka ne, kaga da sai zama inda wajibi ne kenan yanzu ya koyi wani abu na wajibi wanda bai isar ba, wanda kuma kaga kenan sallallahu alaihi wasallam ya isar da komi. Kamar yadda Talha yake cewa babu wani afaci mai ya bayyana mana, hatta da tsuntsun da yake wulkawa inda koyi na alkhairi tattare da shi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana mana wannan babu ilmi wal izati bil layli. Sai kuma babu da zai bayyana mana mahimmancin neman ilimi ko kuma bibiyar ilimi da kuma yin wa'azi da dare, yin wa'azi da dare. Saboda duk wasu shagulgulla an kare su, yanzu kuma hankali ya tattaru. An Ummu Salmata radiyallahu anha qalat istaqada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailati. Daga Ummu Salma tace wana wata ma'abuciyar dare maki salasa ya farka zata lailati, ma'abuciyar wani dare daga darare. فقال سي مكجمعك ياتي سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ما تيسي سبحان الله إنا تركك وألا رقع بند بيداتي بأ جنجنا ما ذاتنش ماذا أنزل الليلة منين أكسبك تشكين درن من الفتن دقى فتنوني أبوبوا نجرباوا وماذا فتح منين أكبوئي من الخزائن دقى تسكوكي أيقذوا صواهب الحجر ku farkar da ma'abuta gidadda shi, ma'ana mateke shi. Barubba kasiyatin fi duniya, so da dama wadda take kasiyatin fi duniya, wadda take da tufafi a duniya, ariyatin fil akhira, a lahira za ka same ta a tsirara, a lahira za ka same ta a tsirara. Ka ganin gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi ma za unzila layla min alfitr, a lokacin da aka samu kusufi. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayqidu sawahibal hujr. Kaga nan daddare ne Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa'azin, kuma yi umarni da cewa a tashi matakin shi sallallahu alaihi wasallam, saboda farawa da iyalinka kenan. Dukkanin wani abu wanda yake na umarni ko tunatarwa da wa kenan iyali, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayqidu, ku tashi sawahibal hujari, ma'abuta kewaye kewaye, ma'ana gidadda shi shine hujarat na zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce barufa kasiyatin fi dunya, so da dama wadda take da tufafi a duniya ariyatun fil akhira, ko dai wadda take a duniya wani abu ce tana da matsayi ana nuna ta kamar yanda za a ce wani yana da sutura, to amma a lahira ba a bakin kowa take ba. Yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusharul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsalat zar yadusuhum an-nasu bi arjulihi, za a tashi masu girman kai ran alkiyama kai ka ce kamar kiyashi, mutane suna tattaka su da kafafuwa a mahashar na alkiyama. To da dama wanda kenan kasiyatin fi duniya, a duniya babbar mace ce wadda take da rihin asiri ariyatin fil akhira, ko kuma kasiyatin fi duniya, a duniya zaka ga cewa tana da tufafi a zahiri, amma tufafin tamkar tsirara ne saboda tubafi ne waɗanda suke ba su zama sun iya rihe mata tsireci ba to sakamakon abin da zai biyo baya ariyatu fil akhira a ranar lahira za ta tashi a tsirara ba tare da tuba ba ba tare da sutura ba wannan ce za mu ga kenan akwai kara ya mana nuni a sabibiyar ilimi da kuma karantar da shi sannan a lokacin da yake daddare da ma ake ce aifizu sawahibal hujjar kene yana daga hanyoyi da ake buƙatar mai neman ilimi ya ribanta ya ribanci allayali dararai saboda lokuta ne waɗanda in kana son taskacewa ilimi da har da cewa ilimi babu ma yanda za a yi ɗalibin ilimi ya samu ilimi ba tare da ya gama da wani yanki na dare ba labudda wannan muzakara ta ilimi da dare har ma malamai sun tantauna dangane da shin tsayuwa mutum ya yi sallolin dare shi yafi ko kuma a'a ya shagaltu da bibiyar ilimi da dare wasu malaman suna ka shagaltuwa da bibiyar ilimi da dare ya ma hika tashi ka dinga kenan nafilfili saboda wannan nafilfilin amfaninsu ga kanka ne amma wannan shagaltuwa a bisa binciken ilimi shi kuma wani amfani ne wanda yake muta'addi zai ƙetara zuwa ga al'umma wani jihadi ne za ka yi na khawasin nas kamar idadi ne kake na ceɓantattun mutane ka gani wanda ba na kowa ba ne ba wannan kuma za ka yi don amfanuwar kanka kuma ke hiɗe amfanar da wasu ka ga ba ɗaya bai ke da wanda kawai za ka yi ne don amfanin kanka kai kaɗai lalle ana buƙatar wanda yake mai neman ilimi ya nemi taimako da wani yanki na dare wajen tattara ilimi da taskace shi da kuma hardace shi da kuma tara shi guri ɗaya babu samari fil ilimi babu ne wanda zai karantar da mu a samari fil ilimi cika dare ko kuma tantaunawar dare a cikin ilimi kenan cika dare tsawaita dare fil ilimi amma a cikin bibiyar ilimi wancan kenan ilimi karanta ilimi da dare da kuma yin wa'azi da dare sai kuma wannan asamar ya kace asamar shine hira wacce take ta dare da kuma tantaunawa da dare to wannan kuma tantaunawar ta dare fil ilimi a cikin ilimi dan kanka fahimci cewa hani da aka yi na karhanci na hira bayan sallar isha to har ma tantaunawa muzakara ta ilimi ta shiga ciki a misali akwai muzakara kuna da muzakara ta ilimi ko na binciken ilimi ba laifi bane ku zauna kuna tantauna wata mas'ala bayan isha ko da ko za ku cika dare in dai tantaunawa ku tana da alaka da ilimi wannan batta daga abinda kenan aka hana na hira bayan sallar isha ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala صلى بنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد أبو الله بن عمر ألا قاري الرأي ريشي يتي صلى بنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja musallar isha a ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara nawa ya bar duniya Malam Muawiya Annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun shi nawa a duniya ya bar duniya daidai ko kuma da doriya daidai na'am shekara nawa nan sai sai bar duniya shekara 60 da ha 60 da 4 3 masha Allah 63 a shekara ta nawa da hijira bar duniya ha Na'am, cikin tasha ɗaya kenan ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam isha'a fi akhir hayati, falamma sallama. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama, qama, sai ya tsaya fa qala. Yace ara'aytakum ku bani labari lailatakum hadi. Wannan dare naku. Ko kuma ara'aytakum kuna ganin lailatakum hadi? Wannan daren naku. Ara'aytakum kuna ganin lailatakum hadi? Wannan dare naku. Fa inna ala ra'sa 100 sana minha lalle a cikon shekara ta 100 daga wannan daren kenan zuwa cikon shekara 100 la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun daga wadanda suke ban kasa babu wani dai a cikon shekara ta 100 da zaka samu wani muhalici ara'aytakum kuna ga lailatakum hadi wannan dare na ku suka ce na'am kenan bayan an yi da sallar isha yace to fa inna ala ra'sa mi'ati sana minha kusan cewa cikon shekara ta 100 daga wannan dare na ku zuwa cikon shekara 100 la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun daga wanda suke ban kasa babu wani daya wanda za a samu yawan ziyara ya kai wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin wannan to shi yanzu a nan gurin shin har Annabi Isa alaihi salam shi ma ya shiga cikin nan tunda cewa la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun kaga ai akwai dushel akwai afun shedan Annabi Isa alaihi salam duka waɗannan ai suna raye go suna raye kuma har yau suna raye to yanzu ta kaka waɗannan ya zama fitar rasu daga ciki hadasu aka lissa to kuma ai har yanzu suna da raye go Annabi Isa alaihi salam ai yana raye go a inda ka cewa na'am na'am ta kaka za mu gane a na'am kenan ma'ana kana zancan ara'aytakum lailatakum hadi yana zancan bil adama wanda suke na duniya to Annabi Isa alaihi salam na'am na'am to kenan yanzu ma'ana ana nufin su waɗanda suke halarci a gurin so to kenan ya a su wanda suke halarci a gurin banda wanda bai gurin kenan kamar Annabi Khadir alaihi salam in ka ce haka kenan Annabi Khadir alaihi salam tunda wasu sun ce yana raye kenan yanzu tunda ɗan na ake zance kenan shi ma har yanzu yana raye da kenan banda wanda ba sahabi ba shine nace to tunda yanzu banda wanda ba sahabi ba go Annabi Khadir alaihi salam ai kaga akwai kaulani go cewa yana raye ko ya bar duniya to yanzu tunda an ce sahabbai ne go aka ce ba wanda zai wanzu kenan yanzu wannan dalilin ban mu da hujja ta ce Annabi Khadir alaihi salam ya bar duniya saboda haka kenan har yanzu yana raye tunda ba da wanda suke hadirun ake zance go shi goma bai halarci a gurin kenan ya nuna Annabi Khadir alaihi salam yanzu yana raye tunda wanda suke ce Annabi Khadir yana raye wannan iya daga dalilin su nan shi an yi sama da shi shi goma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mimma kenan la yabqa mimman huwa ala zahril ardi wanda suke ban kasa ba zai tsora ba go saboda haka kenan Annabi Isa alaihi salam a sama yake haka kuma kenan mimman daga cikin bil adama da goga ce kenan banda shedan tunda shi kana minal jin sai kuma Annabi Khadir alaihi salam tunda shi ma ya buka ala zahril ardi kenan shi ma ya shiga cikin wannan saboda haka har shi ma shi yasa kenan irin su Ibn Hajar Allah cikin shi da rahama duk suka kawo hujja Imam al-Bukhari da cewa kenan Annabi Khadir alaihi salam shi ma kenan bai duniya in ma a ce wancan lokaci kenan bai rasu ba to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan magana shi ma ya shiga karkashin wannan tunda shi ma ya buƙa ala zaharil ardi kenan wanda suka ce Annabi Khadir yana da rai sai mu ce to ai ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ara'aytakum lailatakum hadi kuna ga wannan dare na ku fa inna ala ra'si mi'a sana minha kusan cewa cikon shekara 100 daga wannan dare la ya buƙa mimman huwa ala zaharil ardi ahadun babu wani ɗaya daga waɗanda suke ban ƙasa wanda zai zamanto ya wanzu ya rayu bayan wannan. Da wannan malamai suka kawo hujja a bisa mutuwa Annabi Khidr alaihi salam. Waɗansu daga malamai kuma suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar shi yake ma wa'azi a bisa karamcin rayuwarsu, cewa babu yanda za a yi su ƙetara shekara 100 daga waɗanda suke raye, ma'ana daga ran da take wanda suke da rai. Shi yasa wata ruwa ya zo mamin nafsin manfusa, babu wata rai wadda take numfasawa, wadda kenan za ta wanzu shekara 100 bayan daga wannan lokacin kenan. Imam al-Bukhari ya fitar da wannan a kitabu salah babu mawqit babu salah babu zikir salatul isha wal atama, sai kuma babu samara fil fiqh wal khair ba'da isha, baban da yake bayani a sahalacin hirar dare a cikin tantaunawa ta fiqh da kuma al khair bayan isha. Shi yasa malam ibnu battal ɗaya daga masu sharhin Bukhari yace lalle an yi sabani magana ta daga Imam Malik. Imam Malik yace as-salatu uhabbu ilayya min muzakaratil fiqh, yace sallah ta dare ta fi kaunatuwa guri na akan muzakaratil fiqh. Sannan kuma sai yace al-inaya bil ilm idha sahatil niyya, sai kuma kenan abin da yafi daga wannan ba da kulawa a bisa fiqh in dai niyyar tana da kyau. In kuma dan kai ta muraji'a ce kai ta kwamawa, saboda kenan kai munafasa da akaran kai gasa da tsare kunka, to nan gurin kuma sai zamanto kenan babu yanda za a kwatanta da wannan, saboda kenan niyyar ba mai kyau bace ba. Wannan ya yi nuni a bisa halaccin tantaunawa ko hira bayan sallar isha. Kaga nan gurin bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida sallar isha ne sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya zo da wannan tantaunawa, kenan ba laihi bane sawa wa'azi ko muhadara bayan sallar isha. Na kone a karanta ne. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أبلا ابن عباس الله قال رأى قريسه يتي بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث ناكو أنا أجدن إرقوم ما أيهياتا إتتي ميمونة بنت الحارث ود إرقواتي تا لبابة الكبرى ما يثير كنا أبلا ابن عباس kenan shi yasa yace khalati yar uwan ma'aiyata, ita kuma al khalatu bi manzilati ummi, yar uwa matsayin uwa take. Kenan yanda mutum zai zamanto ya kwana a gidan ma'aiyin shi, haka kenan yar uwar mahaifiyar shi. Yace bintu fi bayti khalati maimuna bint al haris, na kwana a gidan yar uwan mahaifiyata maimuna bint al haris zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam, matar maki sallallahu alaihi wasallam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها, كما سي اكاي داتي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها ينا غنت في ليلتها ارانن كينان انم صلى الله عليه وسلم درنت ني ينا غيدانتا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء, انم صلى الله عليه وسلم سي صلاه العشاء, ثم جاء الى منزلي سي داو غيدان شي صلى الله عليه وسلم. وان يانونا kenan in dai ba wani uzuri na addini ba ko wani uzuri na maslaha ta halaliya, to ba a so mutum ya zamanto ya zauna ya cika dare a titi bayan sallar isha, in ba kana da wani uzuri wanda yake ko dai na wajibi ko na mustahabi ko mubali, to abin da yake kawai kace gida shine mafi alkhairi. Shi yasa kaga nan sai yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallal isha thumma jaa ila manzili, sai zo gida sallar arba raka'at, sai sallaci raka'a hudu thumma nama, sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwanta barci thumma qama, kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi. ثم قال سيتي نام الغليم أن نفسر سيتي ياران ياي برشي أو كلمة تشبهها كوكو موتا كلمة ودي تكي كمان تتين يادا نام الغليم تنكر من ياران تصغيري نقولا ياي برشي ثم قام ما جيهي سيا فقمت أن يساره نما سينتاشي نسي هبونش فجعلني أن يميني aloka tsaya na fara sai kama ni ta bayan shi sai dawo da ni ja mashi saboda mutum bi za su yi sallah mamu yana tsayawa a damar limami ba a hagun liman ba shi yasa na fara sai kama shi sai yi shi tare da karamin yaro ne kaga amma bai bar shi ba akan wannan wanda ya nuna koda yaro ne a addini ba tabbatar da shi akan kuskure kana sallah yaro sai zo zai fita gaban ka to kenan sai kai kokarin ka taro shi dan ya san cewa haka nan ba daidai bane ko kuma yaro yana sallah kaka zo ka fita gaban shi ka ce ai sallar yaro ce kaga yanzu in gobe zo ya fita gaban babba aka mai inkari zai ga abin babba amma yanzu da kai ma ka ibi zai muhimmantar da abin kenan in mutum yana sallah ba abi ta gaban shi har ga babba ma ya kibi ta gabana to kaga nan sai dawo da shi ta ina ta bayan shi ko da kai abokin sallah ne ko kuma ka zo zaka bi limami sallah ba za ka zo ba misali ka bi ta gaban limamu misali mutum ne dai za ka bi shi sallah ka zo ba za ka zo ka bi ta gaban dan sunan cewa za ka zama limamin shi saboda kaga nan sarasan bai zo da shi ta gaba ba sai ya kewayo da shi ta baya sallallahu alaihi wasallam fa ja'alani an yamini sai ya mai da ni dama shi fa salla khamsa raka'ati sai sallaci raka'o'i biyar kuma salla raka'ataini sai kuma ya sallaci raka'o'i biyu thumma nama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta barci hatta samitu ghatitahu har ma sai da ni dinga jin munsharin shi aw khatitahu ko ni dinga jin shinkurin shi thumma kharaja ila salati wannan rak'o'in guda biyu da yayi bayan yayi witri kenan rak'atul fajr ce saboda bayan yayi kuma sai ya fita zuwa sallah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga ya kawo shi a babu samar fil ilmi saboda Abdullahi ibn Abbas yace bintu fi bait khalati Maimuna bint al-Harith wa kana nabiy sa'inda fi lailati fa sallana isha thumma jaa ila manzili fa salla arba'a rak'atin thumma nama thumma qama thumma qala nama al-ghulayyim kaga nan sallasan nan sai ya dinga tambaya kenan karaman yaron yayi barci ko wata kalima makamanciyar haka Ibn Abbas yana ji sai tashi ya bi sallallahu alaihi wasallam har ma Abdullahi ibn Abbas yace bayan ya farka sai kokarin kai ma annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa wanda wannan ya jayo annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka bashi fahimtar addini kuma ka sanar da shi kenan fassara ta al-Qur'ani saboda babu abu mafi alkhairi kamar sanin Qur'ani sanin Qur'ani da kuma fahimtar shi sanin Qur'ani da kuma fahimtar al-Qur'ani wanda yake mai girma wannan hadisi a asali Imam al-Bukhari ya maimaita shi a Kitab as-Salah babu ma yaqumu an yamina al-imam bi jazaihi sawakana idza kana ithnaini kenan zai zauna a gehen liman dan har ya zamanto su su bi ne da liman da mamun shi sai kuma baban da yake bayanin idza qama rajul an yasara al-imami fa hawalahu al-imam ila yamini lam tufsid salatuhu dan liman yayi wannan aikin sallah bata bace ba sai kuma babu idza lam yanwi al-imam an ya'umma thumma ja'a qawmun fa amma kaga na nan sallar shi niyyar shi kadai ne yake sallah a matsayin shi ne shi kadai ba liman ba sai kuma yanzu wani ya zo ya zamanto mamun shi to yanzu dan kana sallah wani ya zo ya rabin ma baka yi niyyar limanci ba sallah ta yi akwai mai turiya sai ci saboda bai niyyar liman bai niyyar limanci ba ba buƙatar he kai niyya sai kuma babu idza qama rajul an yasara al-imam fa walahu الامام خلفه الى يمينه تم الصلاه سليما يجو يا شي صلاه تاي سي كما باب ميمنه المسجد والامام انا ني دامر ليمان انا ني دامر مصلاتي كينن كاغان اكاتي دامر مصلاتي ايتاتي انا دامر ليمان كاغان اكاتي مصالي الله ده منزو سنا صلاتي غاما يامن سكو تو انا ني دامر ليمان ايتاتي دامر مصلاتي دامر ليمان ايتاتي دامر مصلاتي sai kuma a kitabul wudu babu takhfif fil wudu sauƙaƙawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai arwalla kenan sama sama shine kamar marratain ko kuma marratal marratal sai kuma babu qiraatul qur'ani ba'da al hadath wa ghairi karanta qur'ani bayan mutun hadasi ya faru da wani shi sai kuma sifatus salah babu wudu subyan arwallan yara sai kuma a kitabul wutr yazo da shi babu maja fil wutr saboda ka gani annab sarasa yayi wutri da raka'a biyar sai amalin fi salat babu isti'anatul yad fi salat idza kana min amr as-salat kana iya neman taimako da hannunka a sallah illa marin yana daga ayyukan sallah saboda annab sarasa da hannun sai wannan a tafsiri kuma suratu ali imran babu qawli allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard saboda ma yake da ya tashi sai karanta wadannan a wata ruwaya da kuma fadin alladhina yazkuruna allaha qiyaman qu'udan wa ala junubihim da kuma rabbana innaka man tudkhilun nar faqad akhazaita da kuma babu rabbana inna sami'na munadiyan nan ma ya maimaita shi a kitabul libas babin tawaib na tufa kenan abin da yake zurawa sai kuma a kitabul adab ya kashi babu rafa'ul basar ila as-sama'i annab sarasan da zai karanta su ya daga kanshi sama kitabul da'awat babu du'a idan tabaha billahi addu'a da mutun zai in ya farka da dare a kitabul tauhid sai ka babu ma ja fi takhliqis samawati wal ardi wa ghayri ma min al-khalaiq cewa Allah ne ya halicci samai da kasai da sauran dukkanin halittu gabaki daya wannan ya nuna halaccin kenan tantaunawa ta ilimi bayan kenan sallah ta isha ko kuma ilmantar da ilimi bayan sallah ta isha babu hifzul ilimi sai kuma baban da zai karantar da mu har da cewa ilimi ana buƙatar wanda yake mai neman ilimi ya zamanto yana da kaso na har da cewa alayka bil hifzi dunal jam'i fil kutubi yace ina umarta ga har da cewa ba wai tarawa cikin littattafai ba suna cewa dukkanin ilimin da ba za ka shiga ban daki da shi ba ba a lissafa shi a matsayin ilimi abinda yake buƙata ilimi ya zamanto a kirji bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurul ladina utul ilm Allah ce ayoyi ne a kwaro-kwaro wanda suke a hili fi sudurul ladina utul ilm cikin kirazan waɗanda muka ba ilimi ɗaya ne daga hanya ta tara ilimi ya zamanto ka mai da zuciyarka taska wadda take ta kiyayewa da kuma har da cewa abubuwa na ilimi babu yanda za a yi mutum ya zamanto abinda zai zamanto dole ne da kasona har da cewa dalilai waɗanda bawa wanda zai zamanto ɗalibin ilimi ya zame mishi wani jari an abi huraira radiyallahu anhu qala inna an-nas yaquluna akthara abu huraira abu huraira Allah kare da gare shi ce inna an-nas yace lalle mutane yaqulun suna rade radin cewa akthara abu huraira yana yawaita ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan fadin hadisi sai ce walaula ayatan fi kitabillahi to ba dan ayoyi bi ba da suke cikin littafin Allah ma haddathu hadithan da ban zantar da wani hadisi ba na karanta summa yatulu in ya fada hakan sai karanta fadin Allah innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fi kitabi ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'inuna illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim sai ce inna ikhwanana minal muhajirin lalle ƴan uwanmu daga wanda suke muhajiruna wanda suke hijira daga Makka zuwa Madina tunda shi ma a matsayin wa yake kenan muhajiri kana yashghaluhum as-safq kasuwanci yake shagaltar da su bil aswaqi kenan cinikayya bil aswaqi a kasuwanni saboda su mutanen Makka sun gaji kasuwanci li ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i والصيف وانك قال الله سبحانه وتعالى يا غورنتا مس يا انبتا مس رغا نعمه ده الله يا مس wannan ni'ima ta rihlatayn rihlat ash-shita'i was-sayf yace to kana yashghaluhum as-safq bil aswaq sayda saydawa ko cinikayya a kasuwa shine abin da yake shagaltar da su wa inna ikhwanana min al-ansar kuma ɗan uwanmu daga al-ansar kana yashghaluhum al-amal fi amwali su kuma abin da yake shagaltar da su shine yin aiki cikin dukiyoyin saboda su kuma mutane ne waɗanda suke manoma wa inna aba huraira yace lalle ku sani shi kuma abu huraira kana yalzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yakan lazimta yana dukuba tare da ma'aiki bi shab'i batani kawai ya wadatu da abinda zai iya rike mishi ciki ya ciga mishi ciki kenan bakin abinda zai rike mai ciki ya wadatu da wannan kana samun wanda shi lokacin da wani yake kasuwanci wani kaza shi kuma kawai abin da ya tsayu a kai kenan neman ilimi neman ilimi ya hakura da dan kadan yan abin da zai samu ba sai abu wanda yake mai yawa ba to kaga wanda shi bai shagaltu da wannan ba bayan da zai ka kwatanta shi da wanda yau yana Dubai gobe yana can jibi yana can shi kuma wannan da koyaushe can ya je majalisin wancan, can ya je guri kaza, can ya zamana yana muzakara, can ya je la'alla kwanukan kasuwancin ma ba su wuce biyu ba. Wasu za ka ga Alhamis Juma'a shi ne za su je su yi kasuwancin. Wasu kuma za ka ga ma sun ba da kuɗin ana musu mudarabar kasuwanci. Illa waɗanda za ka samu cewa wani yana kasuwanci kuma yana muzakara. Kama Abu Hanifa, Annu'man ibn Thabit, kaga yana ƙoma karatu a lokaci ɗaya kuma a cikin shagon shi. To haka ake son kenan ka shagaltu da wannan. Sai Abu Huraira ya ce, to shi Abu Huraira kana yana zama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yana tukufa tare da ma'aji bi shab'i batnihi, ya wadata da abin da zai iya rike mai ci, wa yahduru ma la yahduru, tunda da ko shi yana lazumta ma'aji kenan yana halarta abin da mai su ba su samun halarta. Ma'aji sarasa zai faɗi wata magana sai dai Abu Huraira yana guri, su kuma mai kenan wani yana kasuwa la'alla lokacin, wani kuma yana gargashi, wa yahfazu ma la yahfazuna, kuma yakan har da cewa abinda kenan ba su samu sun kiyaye ba. To tunda haka ne yanzu kaga babu abin mamaki zama a wajen shi da akwai ilimin da babu wajen wani, babu wajen wani, babu wajen wani, yana har da cewa abinda ba su zama suna har da cewa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi addu'a, shi yasa ma Imam Zahabi Allah ya kashe da rahama yace har da irin tsatsayin na Abu Huraira mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita kadai tana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne, saboda ta wuce kenan tunani ko kuma wani abu wanda kenan mutum zai iya hararawa. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Huraira ya ce, ma ke cewa zai shimfiɗa in yi masa addu'a ba zai manta duk abin da ya ci ba. A lokacin sai Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya cire hiramin shi shimfiɗa, ma ke yayya wannan haka yace daure, yace daga shi ban kuma shin wani abu bai zamanto na man ce wannan abu. To kaga ga kuma lazumta wanda yana daga sababin abin da zai sa mutum ya tara ilimi da yawa har da cewa abubuwa da kuma kiyayewa abubuwa. To sai dai na Abu Huraira wannan yana daga abin. Kuma sannan duk lokacin da aka ce ma dare yayi, to kawai abin da ya karanta yake muraja. Shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi wasiya cewa kan ya kwanta dinga wuti, yana cika dare yana muraji'ar ilimi. To duk wanda ya dade bai barci ba, yanzu ya barci da wuya ya farka, to kuma kaga witiri kuma alwitir hafu. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasiya da wannan, yace ausani khalili sarasan bi sarasa bi siyami thalathat ayamin kulli shahr wa rakatay dhuhr wa an utira qabla an arkuda, in yi witiri kafin in kwanta barci kenan. Wannan kuma ya nuna mana sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu tun yana raye aka fara irin wannan rade-rade, wanda irin su Abu Rayya da dama daga mustashriquna suke sukan sayyidina Abu Huraira dan saboda su faranyar da sunna ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda malamai sun bididdigi dukkanin wani hadisin da Abu Huraira ya rawaito shi. To sun yi tarayya da wani sahabi wajen rawaito shi, ya rawaito hadisin ka samu sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito, ko Aisha ta rawaito, ko kuma Abdullahi ibn Abbas ya rawaito, kowa ne ya rawaito hadisan da shi kadai aka samu ya kadai ta guda shida. Amma duk a duniya hadisin da kaga sayyidina Abu Huraira ya rawaito shi, to zaka samu cewa a tabaka ta sahaba, sahabi 20, sahabi kaza su ma sun rawaito wannan hadisin da ya rawaito. To in haka ne, ina dalilin in ka ce shi baka raba da shi ko ba haka ba ne, to kuma sayyidina Ali ya rawaito shi, wani ya rawaito shi, yanzu kenan ya nuna tabbas ne haka ne. To kaga wannan raddi ne ga su mustashriquna masu suka kenan, babu sai dai in sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka suka sai ka biyo ta ka Abu Huraira, wannan kuma da ba shine rubuta littafin Abu Huraira. Su kuma duka wannan fikira ce irin ta makiya sunnar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masu rufe rusu addinin musulunci, irin ra'ayi na ƴan tasini sune zamu gaske da wannan tsarin na bata sayyidina Abu Huraira da kuma suka a gare shi. Su kuma sahabbai da suka faɗi haka ba wai manufar su ba su kuma a sukan sayyidina Abu Huraira ko kasa a su manufar su dan karewa sunnar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yasa su da kansu sai suka tabbatar da cewa lalle haka ne, sayyidina Abu Huraira ya kiyaye wani abu wanda su basu zamanto ba sun kiyaye shi, su basu zamanto sun kiyaye shi ba. Shi yasa Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin at-tarikh nashi yake cewa Talha yace la ashku annahu sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma la nasma, ba mu shakkar cewa sayyidina Abu Huraira ya jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ba mu ji ba. Wa zalika yace dalili annahu kana miskin, shi ya zama to mutum ne wanda yake miskini la shay alahu wanda ba shi da wani abu dhaifan li rasulullah ma'ana ba dan kasuwa bane ba dhaifan li rasulullah baban annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda yake da koyaushe yana zamanar gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Ahmad Tirmidhi sun fitar daga Ibn Umar yace Ibn Umar yace ya zaman to yace kunta alzamana li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zama kai ne mafi lazumtar mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'rafana bi hadith kuma kai ne ka fi mu sani a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Ibn Umar yana daga cikin al-muqtiruna amma yake tabbatar ma sai da na Abu Huraira cewa kai ka yi mu lazumtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shafe shekara hudu yana cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana lazumce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana kiyayewa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine sababin samun kenan tarin hadisai wanda Abu Huraira yaje su wanda wani bai shi ba Imam al-Bukhari ya fitar da wannan kitab al-Bihi bab ma ja'a fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard sannan kuma kitab al-Harthi wa az-Zara'a ya fitar bab ma ja'a fi al-Gharas saboda al-Ansar suna shagaltuwa da wannan alaysa sam babu babu hujja ala man qala inna ahkama an-nabi sakana adh-dhahira wa ma kana ibu ba'dhum min mushahadati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa umur al-islam kenan hukumce hukumce annabi sallallahu alaihi wasallam a hili yake bai zamanto ba ana aibanta wani akan abin da ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kiyaye wannan yasa sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yace na kasance ina samun kaina ina yanke jiki in fadi a tsakankanin minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hujjarat Aisha har ma wani zai zo shi yana zattan kamar walwadiya gare ni ya dora kai ya dora kafashi a wuyana yace babu wani abu tare da ni na taba hankali face yunwa ma'ana juwa ce ta tsananin yunwa sai ta dauke shi kawai sai ya yanke jiki sai ya fadi saboda me daliban ilimi kenan wanda suke da hakika kaga daliban ilimin hadisi kenan na hakika kamar yanda zamu ji ire-iren su eh kaga ni wa in dai ka ce baka hakurin yunwa ai kawai dama dalibta ba ta kawo ce ba eh in dai kana daliban ilimi ba istoma tare da kai to kawai akwai matsala kai ba daliban ilimi ba eh dole a samu daliban ilimi da kai istoma wa ana radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah na'am Eh kamar wajen sai ai ana aiki ne da awaku kenan bayan an yi da sallah lokaci kaza an yi sallah kisha kenan wannan jardadin da aka yi kamar misali lokacin karshen duniya da za a samu kenan zarcewar dare kaga ai da za a yi aiki ne da sa'a kenan kawai abin yana da alaka da idan ka sallan lisha wa anhu radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah inni asma'u minka hadithan katiran ansa katiran ansa qala ubsit rida'ak fabasattu faghrafa bi yaday thumma qala dumma fadamamtu fama nasitu shay'an ba'd Abu Huraira yace qultu ya rasulullah nace ya maki inni asma'u minka hadithan katiran ansa ina jin hadisi da dama daga gare ka kuma sai in manta qala yace ubsit rida'ak maki yace shimfida mayafinka a baka wani fahimi kenan babasattu yace sai na shimfida ba garafa biye dai sai kan fato mun ya kwalho mun da hannun shi sun makala yace dumma saboda haka kenan rufe shi fa da mamtu yace sai na game fa ma na sai tushe an ba yace bayan nan ban kuma manta wani abu ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wannan wa alahu radiyallahu anhu qala daga gare shi da yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala yace hafiztu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam a aini yace na har da ce burgami guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma yace ɗayan burgamin na ilimi fa basattu wannan na ya dashi wa amal akhar amma ɗayan fa law basattu yace da zan ya dashi in sanar da shi qutiya hadal bil'un yace da an yanke wannan makoshin nawa wannan malaman suka ce abinda sayyidina Abu Huraira yake nufi na waɗannan burgami guda biyu ko makayi guda biyu shine abin da ya harrace da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yake nufi ba wai kamar yadda masu ilimin batini ba suke kafa hujja da wannan ba su da dalili a karkashin wannan za mu ga ɗan ɗariƙa hatta da ne yau yana tantaunawa za ku gan suna son karewa ilimin batini to wannan iya daga dalilin sa suke kawo shi yasa ibn al-munayyir yace ja'al al-batiniya hadha al-hadith zari'a ila tasahih batini batiniya sun mai da wannan hadisin ya zama kafa hanya ta tabbatar da barnar su haisu itaqadu sai da suke kudurta anna shari'a zahiran wa batini shari'a akwai zahiri akwai batini to kaga wannan ne annaba suka zo da shi zahiri ko batini in zahiri suka zo da shi kenan zahirin shi ne alkhairi batinin sharri in ko da batini suka zo kenan ba su isar da sakon Allah subhanahu wataala ba to malamai suka ce abinda ake nufi da wannan na farko kenan hadisi wanda annabi Abu Huraira harace nabi kuma ma ka ta mahu min akhbaril fitan abinda ya boye na laba hadisi labarai na fitintunu ashiratus sa da alamomin kiyama وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كما إرن أبن دماء كبار الأبار من فساد الدين نبغرقات الدين على يد على أيدي أغيلما أبصاهن ينوطن بسكي يارا من صفحة قريشة إن يارنا واواي دك قبيل قريشة شيئا ساما سياكا فانت سيرين أبو هريرة أنا دك أدو أديكي تندى سيكي لو شئتو أن أسميه yace inda na ga daman ma in ambata muku bi asma'in da sunayensu da na ambata musu da na ambata muku ko kuma a hadisi wanda suke bayani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sunayen wadansu umara da za a samu wadansu gwamnoni da shugabanni masu zalimci da irin halayensu da irin siffofinsu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kunu fi saqif wa birun wa saffat a cikin kabila ta banu saqif za a samu mutane biyu za su bayyana wanda yake hallakeke mai da'awar annabta da kuma mai kwaran yadda jini Muftar al-Thaqafi Muftar ibn Ubaydillah al-Thaqafi kaga yayi da'awar annabta sai kuma Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wanda shi ko Safak ne mai kwaran yadda jinin bayin Allah to iri-irin waɗannan hadisi la'alla sunna sayyidina Abu Huraira kenan yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su shi yasa yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min ra'si sittin wa imaratu sibyan Allah ina neman ka mun tsari daga kaiwa cikon shekara 60 da kuma lokacin mulkin kananun yara haka kuma Allah ya amsa mai kafin cika shekara 60 sai sayyidina Abu Huraira ya bar duniya to aka ce kenan wannan burgamin guda biyu da yake waɗannan hadisan su sayyidina Abu Huraira kenan sune wanda yake inda zan bayyana da an yanke mu wannan saboda irin su hajjaji suke saurara kaga babu wani wanda suke saurara mu to wannan shine ba malamai na musulunci shuruha na hadisi ba su faɗi cewa ilimin batini ba ce wannan su batiniya da kuma hulatu sufiya sune suke kawo fujiya da wannan ko ya ko gobe zaka ga wannan yana daga hujjojin su wanda suke kawo fujiya dalilan su da suke kawo hujja babul insatul ulama na nan gurin baya zamantawa dalili akan wannan saboda kenan koyewar abu sa maslaha ce duk abin da in ka fade shi zai zamanto kenan fadin shi zai jaza fitina da wannan to kaga maslaha ga da ya kare zamanto ya fadi wannan shine ilimi shine abin nan shi yasa kenan daga abuwa ne wanda suke na fitar al-insatir ulama an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض دقى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له للي أعلم صلى الله عليه وسلم ياتي مجرير في حجة الوداع حجة الوداع شكرة له أكي حجة الوداع شكرة hajjatul wada takwas a amul fata akai hajjatul wada hajjin bankwana a amul fata akai ta shekara amul fata shekara ta takwas ke a shekara ta takwas bayan ta ai sayyidina Abu sayyidina Bakar yayi amirul haji shekara ta 9 ta bakwai hajjatul wada bayan hajjatul wada kwana nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yawa aha Na'am kenan shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai wafati ita ai tace Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a abin hajjatul wada yake cewa fi hajjatul wada istansatil nas yace ku kawaitar da mutane ma'ana ku nemi mutane su ja bakin su su yi shiru kenan istansatil nas a ce ma mutane su yi shiru kenan a kawaitar da mutane ma'ana umarci mutane da me su saurara su yi shiru kaga anan gurin ana buƙatar a lokacin da mai neman ilimi yazo gurin neman ilimi ko kake buƙatar sauraron ilimi to lalle ya zama an tsere duk wasu hatsaniya dan saboda ya zamanto kenan an samu kyakkyawan saurare kaga nan ne za a samu alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana amma in ba ai shiru ba ina za a iya samu saurare ma shi yasa Imam Shafi'i yake cewa qadimtul madinata Na zo Madina far'aytu malikan sai naga malik min hay'atihi wa ijlalihi lil ilm saboda yanda kwarjinin shi girman ilimin Imam Malik da naga shi fazdaktu lidhalika yace sai na ƙara dalilin wannan adaban sai na ƙara samun ladabi saboda nazo gurin malamin da mi ya san kima da haiba ta ilimi yace rubbama kuntu akunu fi majlis so diwa zaka same ni a majalisin Imam Malik yace fa uridu an usaffaha safa ina nufin in bude takarda yace amma me fa urafiku sai in dinga tausasawa ina budewa kenan a hankali dan saboda ka samu shi makafat al ushawishin kan same tashwishi kaga hatta da wajen bude takarda dan ka samu me wani abu na tashwishi wani dan hatsaniya to haka ake buƙatar wanda yake mai neman ilimi a lokacin da ya bude littafi to duk wata hatsaniya ya tsaida ta waya ka kashe ta ko ka tsaida ta amma kin rican ta ya ƙara kin an yi kaza ka dauka kaga dole zaka rika wane ne to shin wannan waye da zaka daga ta kai abin da yake gaban ka yace kenan fa qala hima ke ce la tarji'u ba'di kufara kar ku koma bayana kar ku zamanto kun koma tamkar kafirai nan gurin kufrin dole kufr yadribu ba'dukum riqaba ba'd ta yanda junan ku zai dinga saran wayan juna annabi sallallahu alaihi wasallam mahallin shahid sai yace kenan istansatil nas a nemi mutane su zamanto sun yi shiru Imam al-Bukhari ya asalin littafin ya fitar da wannan hadisi a Kitab al-Fitan babu la tarji'u ba'di kufaran yadrubu ba'dukum riqaba ba'd saboda yana daga fitina a samu cewa kenan a samu cewa musulmi sun koma suna yaƙar juna kamar yanayin da yanzu yau ake ciki kaga na samun kenan yaƙe-yaƙe da kuma kashe juna wannan fitina ne sharri ne ba alkhairi bane ba sai kuma a Kitab al-Maghazi babu hajjatul wada' hajjin bankwana ya fitar kenan saboda a hajjin bankwana ne hakan ya faru a kitabul diyat babu qawli lillahi ta'ala wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a shi ma ya fitar da shi a karkashin wannan babu ma yastahabbu lil alimi idza su'ila ayy an-nas a'lam baban da zai bayyana mana irin abin da ake son ga wanda yake malami in an tambayi malami cewa wane ne yafi ilimi kenan ya zamanto ya jingina ilimi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kenan in an tambaye ka wane ne wanda yake yafi kowa ilimi to ga abin da ake buƙatar kenan ka ce shine a ƙarƙashin nan yace kenan babun ma yastahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nas a'lam baban da zai bayyana mana abin da ake so ga malami in an tambaye shi waye akramaka Allahu a garin nan ku akwai wanda ya kai ka ilimi to ga abin da ake so ka ce ko ya kake ga da kai da wani wani ilimi ko kuma ana ga ta malami shin akwai ko wanda ya kai ka kwarin tilawa a garin nan ka gani yaya wani baka ce baka ai wannan duk ai dalibin mu ne in ma ba dan ba san ba darajar mu a garin nan ai baka samu to ba wannan ba ake bukata an ubayy ibn ka'b radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala qama musa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatiban annabi musa annabin allah salatin Allah da sallama ya tabbata a gare shi ya tsayu khatiban fi bani Isra'ila yana hutuba cikin bani Isra'ila ma'ana yana isar da sakon Allah fasu'ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lamu waye cikin mutane wane ne yafi ilimi ayyun nasi a'lamu fa qala hayti ana a'lamu yace ni ne nafi ilimi saboda shine annabin Allah ne manzon Allah yana daga cikin ulul azmi minar rusul babu wani wanda ya kama kawance cikin dukkanin bani Isra'ila kai duk ma mutanen da suke a zamanin shi saboda haka yace ana a'lamu fa ataballahu alayhi sai ubangiji yayi masa rarauka id lam yarud al-ilma ila Allah saboda bai mai da ilimi ba zuwa ga Allah ce Allahu a'lam ba san kar ya zama ko tambayar ka akai kawai kace ai kawai kaza ne ya ko yanda zai ce kaza ne bai ma cewa Allahu a'lam ko kuma wallahu a'lam dan ma kar ka ga wai da wani shakka kawai kaza ne eh yace ma Allahu a'lam ko wallahu a'lam ya ga kamar da wannan kenan fa auhannahu ilayhi sai ubangiji yayi wahayi ga annabi Musa alaihi salam anna abdan min ibadi lalle abdan wani bawa ya ka zo da shi ma munakka saboda ba ma sananne bane min ibadi daga cikin bayina bi majma'al bahrain yana can mahadar teku guda biyu huwa a'lamu minka ya fika ilimi fa qala ya rab yace ya Allah wa kaifa bihi wace hanya zan bi in samu zuwa gurin shi annabawa babu abu mafi tsada wajen su abinda suka fi bukata kamar ilimi faqila la sai aka ce ihmil huyutan fi miktal ka dauki kifi a cikin wani sanhu fa idza faqadtahu fa huwa thamma in ka rashi wannan kifi to can ne gurin malamin naka inda ka nemi kihin ka rasa to a inda kihin ya bace anan malamin da zaka yi karatu wajen shi kaga nan sai tambayi Allah subhanahu wataala tunda shi mai zance ne da Allah ya Allah wannan bawon da kace yafi ni ilimi aina yake su a zamanin da malamai da zaran sun ji cewa ga wani wanda yake yafi su karatu saboda ilimin shine sama da komai za su tattace shine Ibn Mas'ud yake cewa na har da ce surori guda 80 daga bakin Musa da sarsa babu wata sura wadda wata sura da ta sarkafa ce na san inda ta sarka da gurin da ta sarka akan abin da ta sarka yace kai da na san da kai wani wanda yafi ni ilimi taguwa za ta iya kai mutum gun da na tattaki na je gurin shi na san wannan kaga anan gurin kenan yanda suke mi neman kokarin neman ƙara ilimi da kuma duk inda suka ji labarin ga wani a gurin shi da akwai wani ilimin da basu da sai su tattaki fa idza faqadtahu idan ka rasa wannan kihi da zaka sa cikin sanhu fa huwa thamma a can yake fan talaka wan talaka bi fatahu yusha bin nun sai tafi suka tafi tare da shi da dalibin shi yusha bin nun babu lahi zaka je neman ilimi ka je da khadiminka ko wani yaranka babu lahi ko na almajirinka ya maka rakiya wannan ba lahi bane ba wa hamala hutan suka dauki kifi fi miktal cikin wannan sanhu hatta kana inda sakhara har sai da suka je wajen wani falamin dutse wada ru'usuhuma fanama sai suka yi matashin kai da wannan falamin dutsen suka tare kansu sai kuma barci ya dauke su kaga mafarin ma wahala kenan da nuna ma neman ilimi matashin kan ma da dutse ya kai shi yanzu ba wai sakot guda ba aka cika kawai guzurin abin da za ci saboda ilimin ne kawai ake bukata amma kai ne zaka je karatu kai niki niki wajen kumfule 20 hula guda kaza da salula da takalma taku taku daban-daban to ina ne me zaka ce neman ilimi ko zaka dalibin ilimi kawai kumfule 2 ya ishe ka wance su ma zai bata ma lokacin karatu ka cika sakot sakot daki daki kalafta ko kuma da wasu hotuna da wani wane ne duka tattara souvenir da wane ne wannan kaga kai da zaka sulale ba ma wanda ya sani dan ma ka wani ya baka wata shawara wadda take sabani wannan inda sakara wada usuhuma fanama sai suka ajje gawunan su he barci dauke su fan sallala hutu min almiktal wannan kifi sai ya ji sanyi wannan lema da ya ji na abin ruwa sai kuma ya falfado dama dogo su mai kaga yanzu aka kawo kihi ai zaka ga da kihi ya ci a wannan ka saka shi cikin ruwa kana ga ya mutu ashe shi dogo su mashi kana sa shi cikin ruwa ko sai buga shikenan sai kaga ko ya nan to ban sallal hut sai kihi ya sulale daga wannan sanhu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai kawai ya kama tafarkin shi cikin wannan teku yana mai tafiya wa kana li musa wa fatahu ajaban sai zamanto ya bar annabi musa da yaran shi da al'ajabi fantalaqa baqiyata laylatihima wa yawma sai ku suka tafi ragowan yinin sa da daren su kenan tafiya aka tafi yini da dare falamma asbaha bayan an yi tahiyar yini sannan kuma an yi dare gari ya waye qala musa li fata anan musa sai ya ce ma daliban sa atina gada ana zo mana da kalacin mu na sahila qad laqina min safarina hadha nasaba lalle kuma wannan bulaguro na mu hana neman ilimi mun hadu da bakar wahala kaga anan gurin tahiyar wuri akai ba ci ba abinci saboda guzurin ba a neme shi inda an neme shi kenan da an cinye shi to yanzu wuni guda ba a ci ba aka kwandare ba a ci ba ba nema ba sai da sahi dalibin ilimi baka zo baka makare cikin ka da abinci kuma har lokaci wa ilimi kace so he barci ai kace so kace ka cika koshi to kenan an gandi ka zo kai da ka zo karatu ina zan cika koshi ai inda ka taka kai rihilan neman ilimi to zan cika koshi bi ta so sai dai je fice ko kuma ka je ka neman ilimi ka dawo duk da kuma to kuma kubur kenan ba neman ilimi ba ka ta cin abinci ka tai amma dai neman ilimi ka tai kamata a ga kai wani dan wuya rigar ka da kana cike sai a ga wuyan yana dan sabka to alamun kenan ka kwamu amma ga kaje ko ya kaga ka zama wani narce ke da wani ka aje wani dan tumbi to kaga wannan tumbin da ka aje da wuya a samu abin la a cikin shi eh amma sai ake a same ka kenan ka rame kai abin nan wannan yake nuna kenan wahala shi yasa Imam al-Bukhari da guraren da ya kawo a babin rihila ne neman ilimi Khatib al-Baghdadi ya bayyana a cikin wannan nashi kamar yadda Ibn Qayyim yace lalle Allah subhanahu wataala akhbarana an safihi wa kalimi ya ba mu labari a bisata cancan bawon shi wanda yake mai zance da shi alladhi kataba lahu at-taurata bihi wanda Allah ya rubuta mai at-taurata da hannunsa wa kallamahu minhu ila Allah ya zance da shi cewa annahu rahala ila alimin ya ta'allamu bihi tare da duk matsayin shi yayi bulaguro gurin wani malami ya nemi ilimi karka dauka kai limami ne ko kana da dalibai ko kaza kai kenan baka da mala a kai ma ta cije yake tattare kayanka sai ka ce yanzu an rihe kuma zamu yi rihila mu je guri kaza ko zamu je jami'a karin karatu ko zan je umara wata uku harami ko zan je kaza sai ka je wannan wata ukun zaka yi tadaka zaka yi karatun da shi dalibi a shekara 10 ma bai ba saboda haka kenan asali na rihila annahu rahala ila ko kuma wata mas'ala da take baka wahala ko wani fanni sai ka tattara komai sai ka je ka kuma sai ka karo wannan ya ta'allamu minhu wa yazdadu ilman ila ilmi kuma ya ƙara ilmi akan ilmin shi Khatib al-Baghdadi a cikin ar-rihla fi talab al-ilm kaga saboda muhimmancin ma bulaguran neman ilmi Khatib ya yi risala yace qala ba'd ahli al-ilm malamai sun ce cikin abin da Annabi Musa ya fama da shi na wahala da bulaguran dauka hakuri lalle nan da akwai daukan darasi sannan kuma irin tawali'u darsinawa haka ga Khadir alaihi salam shi ma bayan wahalar da ya sha kaga bayan wahalar da ya sha da cin kwakwa amma da yazo bai ce mishi ba ai na sha wuya na yi kaza sai kuma ya dingani kenan tawali'u da kuma kankan da kai gare shi saboda haka balan ma su ba kara Musa lifata sai annan Musa ya ce ma yaran shi atina gada'ana lalle ka zo mana da kalacin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mu hadu da wahala a wannan bulaguro namu malamai suka ce Annabi Musa alaihi salam tare da cewa a baya kafin nan yayi bulaguro wanda yafi wannan hatsari bulaguron da Annabi Musa fa kharaja minha khaifan yatarattab ya wuce daga Masar khaifan yana matsar jin tsoro yana takatsantsa kaga lokacin fita ta gudun rai an yi lokacin da Annabi Musa alaihi salam lokacin da maciyiya ta ji ta nufo shi wannan sanda walla mudibiran wala mai aqli ya juya yana mai bada baya da gudu ba tare da nan Musa ya waiwayo ba kaga duka wani bulaguro ne mai wahala amma ba shi ba ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba hai a bulaguran neman ilimi annabi Musa ya ce mun hadu da wahala wannan yake nuna labudda ta inda aka ce ma bulaguro ne na neman ilimi sai an sha wahala shi yasa ya ce wala yasahatu malin waliduna mushaqqatun fal ilmu kayfiku shi kanshi dukiya ma tattara ta bayan da za a yi ka tara dukiya ba wahala to ilimi kuma yaya zai zama kaga babu yanda za a ce ilimi ka same shi ba tare da wannan ba shi yasa an kaleka magabata irin yanda suka ci wahala a baban neman ilimi shi kadai yana nuna ma daraja da matsayin ilimi Ibn Abi Hatim yace mun zauna wata bakwai a Masar bamu zama ba muna cin miya wata bakwai yace ban ci miya ba ni da abokina kawai mu darasa ta ilimi wata rana mun huta yace sai muka ga kihi sai muka sai wannan kihin muka kawo muka je mu zamna majalisi na sama mu zamna kaza sai da muka yi kwana uku wannan kihin ba mu waye shi ba yace da muka zo har ya fara canzawa a lokaci a haka nan muka dauka muka dinga cin wannan to kaga me a wannan rihila ta su da suka yi masa da wannan ne ya zamanto ya tara abin da ya tara Ibn Jarir at-Tabari a lokacin da ya fita rihila ta neman ilimi a bulaguro ya tahi da wata hajjish kamar misali zaka ji akwai masu zuwa neman ilimi ya tahi da dan mashinkin shi ta dumki wani sai ya tahi da dan abin shi na dumkin takalma wani sai ya tahi da yan kudin shi sai wani dabino da wani abu yana saidawa wani ya tahi da kaza ni da ne bulaguro neman ilimi dabino nake sai shi yasa na ce da dabino sai ka tayi wani abu kana sai da ya yi ka zama ci ma zamme in baka tayi bari wannan zaka dinga miƙa hannu guro ne da wani ya dinga ci da ka gudda ka nemi naka saboda haka kenan haka yake kamata ka samu wani abu to shi ma sai kokarin wannan ya dinga kenan kokarin sai aka samu wani barawo sai ya sace hajjata shi da ya sace wannan din ya rasa abin da zai ci abinci su kuma ba bara ba su in ta kama wani ya kummace zai je ya tafi ya samu abin da zai ci wani zai yi kaza haka saboda haka a lokacin da ya sace mishi sai kokarin kenan cire ridain shi sai saida yanzu babu ridai kaga ma inda zari kada ya je makaranta sai zauna gida a lokacin da ya zauna ana ta kayya yayawa ne dalibai suka zo bincike sai suka tardo babu wannan a lokacin sai wani abokin karatun shi sai ya tafi da shi kai shi gidan wani amir ya dinga karantar da ƴaƴan aka yi jinga ga abin da za a dinga bashi a lokacin aka bashi advance sai samu ya sayi abin da zai sakin wannan na abin ka ga mi wahala ta neman ilimi wahala ta neman ilimi to irin wannan shi ne talauci da tsanani wanda zaka magabata sun yi taduwa Imam Malik Allah ya ce da rahama ce anna hadha al-amra yace wannan lamarin lan yanala ba samu shi hatta yuzaqa fihi tamul faqad har sai mutun ya dandane talauci dole sai ka dandane talauci sannan ka samu ilimi amma ka ce tukunsa haka ba zai yi ba Ibn Abd Barr ya ambata daga Imam Malik Imam Malik yake ba da labarin irin abin da ya faru ga malamin shi Rabi'a Tarra'i na talauci a hanyar neman ilimi yace hatta ba a sakafa baiti har sai da take Rabi'a ya sai da saman gidan shi fi talibul ilm yace wa hatta kana yakulu ma yalqa fi alama sabi har sai da take yana cin abin da ake yaddawa a jibji na Madina minan zabibi na daga zabib da kuma lalataccen dabino saboda talauci shi yasa Sufyan ibn Uyayna yace man talaba alhadith afalas duk wanda zai nemi ilimin hadisi yace to lalle kam zai tarauta Ali ibn al-Madini yace an ce ma Imam Sha'bi min aina laka hadha al-ilm ta ina ka samu duk wannan ilimin yace bi na fa'il itima da korewa dogaro wa sayr fil bala da kuma tahiya fil bilad cikin garuruwa daban-daban wa sabarin ka sabar al-jama'a da juriya kamar juriya wadda take ta sandarar abu wa bukurun ka bukurul qura da kuma sammako kamar sammako wanda yake na hankaka ilimi dole sai da sabbu amma kace barcin tsere sa zaka yi ta yi kullun da ka zo daga sallah sai barci wani ma sallah asuba ma baka samu baka yi kuma kace zaka tara wannan wa abu ne wanda yake hayata Abdurrahman ibn Abi Hatim yace naji babana yana bada labari yace baqitu bil basra fi sana arba ashara wa mi'ataini yace na zauna a basra a shekara ta 214 wata 8 yace abin da yake tattare da ni yace na kasance ina kokarin nayi ne in zauna shekara guda amma sai guzuri na ya zamanto ya yanke sai ya zamanto har ma ina sai da tufafi na in sai da wannan in sai da wannan in sai har sai zama komai ya kare babu wani abu a guri na wanda yake na guzuri to haka zaka ga waɗanda suke magabata irin wannan wahala suka shura a hanyar neman ilimi shi duk wanda aka ce ma yayin hila ko yayin kaza sai ya sha wahala amma ka ce wai tukus kawai haka ko ka je ka kawai guri so kake wai kamar gidan ka ci abin da kake ci a gidan ku ka koshi a garin ku kuma ka ce wai neman ilimi kaje sai dan yawon shakatawa kaje ko kuma ka ce zaka yi ba abokanai me yasa ake zabar bakunta saboda ka rabu da abokanai waɗanda aka saba to shine Annabi Musa sai ya ce laqallaq ina min safarina hadha nasaba walam yajri Musa massan minan nasabi Annabi Musa bai samu wannan shafa na wahala ba hatta jawo gar makana alladhi umira bihi har sai da ya ketar gurin da aka umarce shi fa qala lahu fata sai wannan dalibi na shi ya ce araita fa qala lahu fata araita sai ya ce ba ni labari id awaina ila sakharati lokacin da muka taro jiki ho gurin wannan dutse muka kwanta har muka yi matashin kai da dutsen fa ina nasitul hut wancan wajen fa na manta kifin ka dauki misali tahiyar miraban su da nan tahiyar rini da dare to yanzu yace na manta shi ai can gurin to Annabi Musa daga nan gurin mi sai san cewa kenan a wannan iya na can kenan malai a can gurin yake saboda alamar malami inda kenan suka rasa kifi to kuma daga nan sai aka kama sai juyawa to wannan malamai sun fitar da darussa da dama a karkashin wannan bulaguro wanda yake na Annabi Musa alaihi salam dan zuwa bulaguro na neman ilimi da kuma irin abin da ya kamata a ce masu neman ilimi mun kalla a rayuwa ta magabata gaskiya magabata sun juri wahala as-sabr ala tahsil wani abin in an gaya ma za ka yi mamaki in aka gaya ma wani abin za ka ce kawai abadan ba zai faru ba akwai wanda tun da ya fara neman ilimi yace bai koshi ba wani kuma zai rihilan neman ilimi shekara 40 sai bayan yayi wannan ne ya dawo sanan ya dauki to haka zaka kuma kurkusa da duk hatta da gardawa da suke zuwa neman Qur'ani wani ya kada zai sai ya shekara 40 iya neman Qur'ani sai yazo zai armi wani shekara 45 wani haka ne zaka ga dare dan a samu wannan to yau me yasa matsalai zaka ga so muke ga tare da ga wasa'il na a saukake amma su bin mu su mu sha wahala in mutum ya je jami'a da an ce maka babu minha kawai shikenan sai ga to yaushe zai zauna yayi wahala shi yanzu yaushe ka zauna kai karatu ka dinga ma dalibai wanki da guga da waɗansu abubuwa kana samun kuɗi ka nemi cikin gari wasu ƴan ayyukan ka dinga kana samun abin da zaka ci dama ba tare kuɗi ba kaje ka yaushe zaka je ka je neman ilimi da ka tashi zauwa sai ka kawai ka dumka dumkuna sabbi a kayan da ka je da su ka dawo a gansu dai a kuɗi amma yanzu da ka zo sai ka sayo kaya niki-niki to garin kakashi kuma haka kenan dole labudda sai an sha wahala a babi na neman ilimi dan kar wata ran ka yi rihila ka zo ka dinga cewa ai akwai wuya ko kuma ba kaza ko kuma ka yi ka dawo in ka yi bulaguro ka dawo ka bar abin kumya ko ka je jami'a ka dawo abtari ka je ka kace gaskiya wahala mu mun iya bonin kawai dai bar to ka bar abin kumya in ma sun kare ka abokan ka sai sun gora ma duk wahala sai aka yi da sa kar ka yi ra ka je jami'a ka fara karatu wahala ta sa ka yanki ka dawo ka ce wallahi ai matsalar wahala yaushe babu minha babu kaza ai sun wanda suka zauna minha ce a'a kai zaka nemi minha ka wani minha za a baka ta abin nan wannan shine kenan akwai darussa masu yawa a cikin Allah subhanahu wataala ne ya tabbatar da mu ya bamu ilimi wanda zai amfane mu Allah subhanahu wataala ya bamu karfin gwiwa da kuma juriya da kuma daurewa akan tabbatuwa afsane mai ilimi wanda yake mai amfani وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا